Gwamnatin jihar Lagos a tarayyar Najeriya ta kara bada adadin sabbin wasu mutane guda hudu da suka kamu da cutar coronavirus ko kuma COVID-19. A wata sanarwa da ya fitar kwamishinan lafiya a jihar Lagos Professor Akin Abayomi ya ce kimanin mutane 19 ne a hurar da gwajin wannan cuta a kansu, inda aka gano guda hudu suna dauke da cutar, kuma yanzu haka an kebe su a asibitin musamman na hana yaduwar cututtuka masu yaduwa da ke yaba a birnin Lagos. Ya ce daga cikin mutane hudu da yanzu aka tabbatar suna dauke da wannan cuta akwai wata mata da ta hadu da matan nan da ta zo daga kasar Burtaniya yan kwanaki, wanda ita ma aka gano tana dauke da cutar. Sai kuma wata mata wanda ta fito da kasar Faransa a ranar 14 ga wannan wata, nan da ta Najeriya ta jirgin kasar Turkiya. Na ukun kuwa wani dan Najeriya ne namiji wanda bai fita zuwa wata kasa ta waje ba, amma kuma ya kamu da wannan cuta. Sai kuma wani namijin na hudu dan Najeriya wanda shi ma ya dawo Najeriya a ranar 13 ga wannan wata na Maris daga birnin Frankfurt, inda ya shigo Najeriya ta jirgin saman kasar Jamus Lufthansa. Sai dai bayan wannan gwaji da aka yi wa wayannan mutane, har yanzu ana ci gaba da yin gwaji akan wasu mutane daban-daban, inda kwamishina Abayomi ya tabbatar da cewa akwai mutane kimanin 1,300 da yanzu haka ake neman bayanai a kansu, wanda kuma ake kyautata zaton cewa suna da mu'amala da wayannan da suka kamu da cutar ta coronavirus, wanda yanzu yawansu ya kai mutane 12 kenan a Najeriya. Bayan wannan ma yanzu haka gwamnatin ta jihar Lagos da sauran hukumomin lafiya na shawartar fasinjojin da suka shiga wayannan jirage da wayanda aka samu da wannan cuta da su kebance kansu ko kuma su kai kansu ga hukumomin lafiya domin hana bazuwar wannan cuta ta coronavirus da ke cigaba da bazuwa a sassa daban-daban na kasashen duniya. Tuni da gwamnatoci na jihohi a Najeriya suka fara daukan matakai da za su taimaka wajen hana yaduwar wannan cuta, ce kuwa har da haramta duk wasu taruka na ibada da ya haura mutane 50. Au kuma a nan jihar Lagos an ba da hutu ga daliban makaranta na gwamnati da masu zaman kansu wanda zai fara aiki a ranar Litinin. Wasu jihohi a tarayyar Najeriya ma sun dauki irin wannan mataki. Ga dai ra'ayin wasu 'yan Najeriya game da wannan cuta ta coronavirus.
Don haka wannan ba karamin bala'i bane, wannan kuma ba karamin masifa bace, sai dai kawai mu koma ga Allah kuma mu roki Allah, Allah ya kare kuma Allah ya kiyaye. Wannan babban bala'i ne wanda muke roƙon Allah ya kiyaye shi. Don haka ya kamata kowa shiga hankalinsa kuma kowa ya shiga taitayinsa. Don haka kuma duk wanda zai shigo wannan ƙasa ya kamata a ce tun kafin ya shigo ƙasar ma a san wane ne shi. In ya shigo kuma tun a iya fada a tsaya a yi masa binciken kwakwaf.
A jihar Lagos ɗin ya kamata a yi taka tsantsan. Koma ga Allah, mu musulmi ne, Kirista ne, wanda ma ba musulmi bane ya kamata mu koma ga Allah, domin wannan abu ba ƙaramin abu bane. Duk duniya ya shafi su. Muna fata kai shigo muna ƙasar mu ta Najeriya, mu ci gaba da addu'a, mu musulmi da Kirista har wanda ba musulmi ba.
Yanzu kuma dai hukumomin lafiya a jihar Ekiti da ke yammacin Najeriya na ci gaba da lura da wani direba da ya mu'amala da wani dan ƙasar Amurka da ya rasa ransa a Najeriya. Kuma aka gano wannan direba na dauke da cutar coronavirus, ko da yake hukumomin ba su fito sun yi ƙarin haske game da musababin mutuwar wannan ba a Amurka ba, amma kuma bisa ga dukkan alamu biri yayi kama da mutum. Bamin Ejibrim, Murai Amurka daga Najeriya.